This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 7 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah je talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da Iran su mai da martani kan kashe-kashen wasu kusoshin Hamas da Hezbollah da Isra'ila ta yi, ko da kome zai faru. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan. Sannan mataimakiyar shugaban Amurka kuma yar takarar shugaban ƙasa Kamala Harris ta sanar jiya Talata cewa gwamnan jihar Minnesota Tim Walz shine zai mata mataimakin shugaban ƙasa idan ta yi nasara a zaben shugaban ƙasa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya ce yana tare da matasa masu zanga-zangan kuncin rayuwa a nan Bauchin, to sai dai ya ƙara da cewa
we are with the youth in Bauchi state, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem.
Yanda kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane.
Yan kasar waje mazauna Burtaniya na ci gaba da nuna fargaba biyo bayan kisan wasu yaran mata guda uku da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar.
Masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shi ne gwamnati na ɗaukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a ruɗanin da waɗannan tarzoma suka haddasa.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruku Sanyin, na wanda shirin a yau zai duba batun zanga-zanga da matasa ke yi a fadin Najeriya akan matsin rayuwa da ake fama da shi a kasar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah je talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar Iran su mai da martani ko da kome zai biyo baya saboda kashe kwamandan kungiyar ta Hezbollah a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a birnin Beirut a makon jiya, da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban Hamas a birnin Tehran na kasar Iran. Waɗannan kashe-kashe biyu, wato na Fuad Shukri a kasar Lebanon da Ismail Haniyeh a kasar Iran, sun dada janyo zaman dardar a gabas ta tsakiya da ƙara yiwuwar fadawa cikin cikakken yaƙi a yankin. Ƙasar ta Yahudu da Hezbollah sun sha musayar wuta kulle yomin a kan iyakar ƙasar Lebanon tun bayan da kungiyar mayakan Hamas ta kai hari ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023 kan Isra'ila. A wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin, Nasrallah ya ce kasar Iran ta samu kanta a wani yanayi da ya zama jazaman a gare ta, ta mai da martani kuma abokan gabanmu suna jiran sakamakon cikin firgici. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan a daidai lokacin da ƙasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni 16 ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna. Abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafar labarai ta AAP kenan jiya Talata, adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya ƙaru zuwa 17 a cewar wani ma'aikacin asibiti a Abu Hamad, wani ƙaramin gari a jihar River Nile ta ƙasar ta Sudan mai tazarar kilomita 400 arewa da Khartoum babban birnin ƙasar. Gidaje wajen 17,500 ne suka ruguje, abinda ministan madafun rayuwa Samir Sa'ad ya gaya ma manema labarai kenan jiya Talata. Kuma wai mutane akalla 170 sun ji raunuka. Ma'aikatar tsaron Rasha jiya Talata ta ce ɗaruruwan sojojin Ukraine tare da taimakon tankokin yaƙi da motoci masu silke sun kai hare-hare kan yankin Kursk na kudancin Rasha, inda sojojin Rasha suka tunkare su. sojojin Ukraine dai basu wuce komai ba. Yau abokan gaba sun yi wani yunkuri na kutsawa cikin yankin Kursk na kasar Russia, a cewar bayanin rundunar sojin Russia na baya.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan hukumomin gwamnati da na jami'an tsaro sun kakabawa karban hukumar Katagum dokar hana fita da kuma zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 biyu bayan zanga-zangar da matasa ke yi wadda ta shiga rana ta 8 da ta janyo kone-kone da kwasar kayayyakin sakatariyar yankin da kuma kona motoci da lalata gidan tsohon mataimakin gwamna Alhaji Balatela, Alhaji Babatela. Ga dai Abdul Wahab da ci gaban labaran wato da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi CP Awal Musa Muhammad a tattaunawa da shi ya yi ƙarin haske game da batun dokar hana fitan.
Mutane sun yi yawa sun fito da dama suna ƙoƙarin su lalata kayayyaki na gwamnati, sun ma fara lalatawa kamar secretariat, Allah ya ba mu sa'a ne kurin ba su kone ta gaba ɗaya ba. Sannan sun je gidan gwamnati na Azaran sun farfashe gilasu suka sun cire AC air condition ko da yake daga baya duk an samu an dawo da su. Sannan sun yi attacking ɗin gidan wani mutum a cin ɗan siyasa ne amma baya rike da wani mukami yanzu. To waɗannan abubuwan suka aka zauna a matsayin security council meeting aka ga cewa abun in aka bar shi zai iya tabarbarewa, to gara a sa dokar ta ɓaci don a bawa jami'an tsaro damar su gane bata gari. Da aka kafa yanzu yawa 24 ba fita kowa ya zo na gida.
Daga bisani na tuntubi wasu daga cikin mutanen garin Azare da suka shaida mini cewa yanzu haka suna zanne a cikin gidajensu da iyalansu.
To wannan al'amari ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da dama hikar zoma ko kuma masifa in ta fara ba a san yanda za ta faɗo, ba a san yanda za ta ƙare ba. Yanzu dai ne kowa ya kaɗi doka ya bi umarnin gwamnati, kowa ya koma cikin gidajensa tare da iyalansu muna cikin gida a zazzaune.
Wallahi an sa kashu dai kan 24 hours wallahi. Yanzu ma ka dai muna gida amma dai ana dan fukuta dai haka jifa-jifa.
Aka fita a ji a yi sallah kenan?
Eh, ana fita a ji a yi sallah. Kuma jami'an tsaro sun ba da sanarwa duk wanda ya ƙara daga tutar rashin nan za su kama shi ko waye shi.
An daga tutar rashin?
Eh, an daga Azare din an daga.
Da batun wanda aka raba din nan?
Eh, wanda aka raba dai suna asibiti.
Suna ne?
Dan akwai mutum uku dai da aka harba suna asibiti, wani a hannu wani a kafa. Wani kuma a takashi ne ma hakan nan amma duk suna asibiti.
Ba su mutu ba.
A wata sabuwa kuma, gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnonin jihohin PDP Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana cewa jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan kasar kan batun yunwa da mulkin gwamnati mara daɗi da cewa holoko ne kawai.
The speech of the president is very empty. It is rather escalating the whole situation.
Gwamna Bala Abdulkadir ya ce jawabin shugaban kasan holoko ne, ya daɗa dagula lamura ne, kamata yi ya saurari gwamnoni kasancewarsu ginshiki na farko don tuntuɓa. Mu gaya masa abubuwan da suke faruwa, mu ma mukan tuntuɓi shugabannin ƙananan hukumomi. Sai suka yi gaban kansu, suka gabatar da jawabi da bai nuna tausayawa matasa ba. Muna tare da matasa a jihar Bauchi.
We are with the youth in Bauchi State, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem, violence and destruction of lives and properties.
Muna tare da matasa a jihar Bauchi, a yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane. A ɗaya gefen kuma, Comrade Garba Taylor Herwa Ganawu Jilgwambe ya ce maganar shugaban ƙasa ba holoko ba ne, sannan ya ci gaba da cewa
jawabinsa ba holoko ba ne, ba inda shugaban ƙasa zai yi magana ya zama holoko, domin Allah ne ya ba shi shugabanci kuma Allah ne zai karba abin da ya yi daidai. Muna masa fatan alheri, kowa ya tsaya dariya, ya fara ta zubar da ruwa. Dama abin da ake tsammani shi ne ya yi, kuma ya yi haka saboda haka muna masa godiya da abin da yawa a Najeriya gaba ɗaya.
Luhan Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto, ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta sanar jiya Talata cewa gwamnatin jihar Minnesota Jim Walz shine zai mata mataimakin shugaban kasa idan ta yi nasara, wanda wannan dori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba Joe Biden yayi a matsayin wadda yake so ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kasa da makoni uku da suka gabata. Da take bayani kan Walz, Jennifer Lawless ta jami'ar Virginia ta ce,
a progressive who's been able to win rural red conservative districts,
Jennifer ta ce wannan mai ra'ayin gabade-gabade ne wanda ya yi ta nasarar cin zaɓe har ma a wasu gundumomin masu ra'ayin riƙau, wanda ya kuma iya samun nasara a faɗin Minnesota har ma a wuraren da ba na masu ra'ayin gabade-gabade ba, wanda mutum ne da ya mallaki bindiga kuma ya yi yaƙi, tsohon soja ne wanda aka haifa a Nebraska, saboda haka mutum ne da ya fahimci yankin tsakiyar Amurka.
Is born in Nebraska, and so it's somebody who understands middle America.
Ita kuwa wata mai katin zabe daga Pennsylvania mai suna Kim Brown cewa ta yi,
I don't know too much about him, I'm gonna learn about him now that I know Michigan.
Kim ta ce, ban san shi ba sosai, zan yi bincike kan shi tunda Kamala Harris ta zabe shi. Tuni Harris da Walz suka fara yakin neman zabe tare da zumar karaɗe muhimman jihohin zabe, inda suka fara da yammacin jiya Talata a jihar Pennsylvania. A ƙarshe, ga dukkan alamu, wani shiri da ƙasar Iran ta yi na hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da alaƙa da wani mutumin ƙasar Pakistan mai alaƙa da ƙasar Iran ɗin, wanda burinsa shine ya auna wasu ƙarin fitattun 'yan siyasa da jami'an gwamnati. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Talata ta bayyana wasu tuhume-tuhume da ake ma mutumin mai shekaru 46 mai suna Asif Machan, da cewa ya zo Amurka a watan Afrilun wannan shekarar da zaman samun 'yan ina da kwangilar kisa waɗanda za su iya wannan aikin. To amma bisa ga bayanan tuhumar aikata babban laifi da aka gabatar kansa, wannan shiri ya wargaje bayan da mutumin da Machan ya tuntuɓa a ƙoƙarinsa na ganin an aiwatar da aika-aikar ya tuntuɓi jami'an tsaro.
Tawagai da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. An dai shiga zaman ɗarɗar a sakamakon yadda zanga-zangar da ake dangantawa da masu tsatsauran ra'ayi ke ci gaba da bazuwa a sassan ƙasar Burtaniya, biyo bayan kisan wasu yaran mata uku da aka yi a wani gidan rawa. Kuma tuni wasu ƙasashen duniya, ciki har da Najeriya, suka fara gargaɗin al'ummarsu da su yi takatsantsan kuma su guji duk wani wurin da akwai cunkoson jama'a. Wakilin muryar Amurka a Turai, Ramatu Garba Baba, na da ƙarin bayani game da halin da ake ciki.
Mun san cewa kwanakin baya an kashe wasu ƙananan yara guda uku, wanda kuma an samu wasu mutane sun je sun yaɗa labarin ƙarya kan cewa wani musulmi ne ya yi wannan kisan na yara guda uku, wanda kuma ba haka ba ne.
To mafarin rikicin kenan da ya jefa ƙasar Burtaniya cikin yanayi na rudani, kuma kawo yanzu zanga-zangar ta ci gaba da bazuwa a biranen ƙasar. Dr. Salim Abacha, ɗan Najeriya mazaunin birnin Manchester inda rikicin ya fi kamari, ya ce shakka babu ana fuskantar wata gagarumar barazana, sai dai gwamnati tana ɗaukar matakin da ya dace.
Tushen wannan ƙiyayya da tarzoma ƙungiyoyi ne masu tsaurin ra'ayi irin na English Defense Leagues. Suna zargin bakin haure da musulmi bisa kuskuren matsalolin tattalin arziki da siyasa. Mambobin EDL da magoyan bayansu sun fito zanga-zanga a titunan birnin Manchester, wanda ya koma lalata kadarori na bakin haure da musulmai. Masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shine gwamnati na ɗaukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan tarzoma suka haddasa.
To wannan ya jefa rayuwar baƙi da dama cikin fargaba. Abdulsamad Galadima ya ce tabbas yanayin da suka tsinci kai abin fargaba ne.
Yadda muke kallon abu a matsayinmu na baki shine abu ne wanda yake da firgitarwa, saboda a matsayinka na bako dole ne in ka ga wani hayaniya ya tashi a gari wanda ba garinka ba, hankalinka zai tashi. So gaskiya abin zai shafe mu gabaki daya, sai dai kawai mu ce duk wanda yake zama a nan Ingila ya yi kokari ya zauna cikin aminci da mutane gabaki daya.
Tuna sauran kasashen duniya kamar Najeriya da Malaysia da Indonesia da ma haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka so mu fitar da gargaɗi ga al'ummominsu da su yi taka tsantsan, sannan waɗanda ke ƙasar su nesanta kansu da zanga-zangar.
Sunana Hauwa Yusuf Funtuwa ne, yar jarida ce da nake zaune a ƙasar Ingila a cikin birnin London, amma a halin yanzu ina ƙasar Najeriya a cikin birnin Abuja. Ni kuma na shiga wani hali yanzu na gabas yaki baya damisa. Na shigo Najeriya ana zanga-zanga wadda ta zama tarzoma mai tsoratarwa, sannan kuma na baro ƙura a baya. Ina tunanin shafaki yadda na shiga ko zan shiga idan zan koma ƙasar da nake zama, wato ta Ingila.
A yayin da ƙasar ta shiga cikin wannan rudanin, Prime Minister Keir Starmer ya yi wa 'yan ƙasar jawabi yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunkuri na haddasa ƙiyayya a ƙasar ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Ta gaida Malama Ramatu. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com don sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Alhamis da ta gabata ne dai, 'yan Najeriya suka soma gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da 'yan ƙasar ke fama da shi. Duk da yake an tsara zanga-zangar ta kasance ta lumana, amma tun daga ranar farko aka sami rahotannin barkewar tashin hankali a wasu wurare kamar jihar Kano, labarin da ya kai ga hukumomi kafa dokar hana fita biyo bayan asarar rayuka da dukiyoyi. Zanga-zangar ta ci gaba tare kuma da karuwar tashin tarzoma a wasu yankunan ƙasar da dama, lamarin da ya sa shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu gabatar da jawabi ga 'yan ƙasar da sanyin safiyar Lahadi, wato bayan kwanaki uku na zanga-zangar.
Fellow Nigerians, I speak to you today with a heavy heart and sense of responsibility. Aware of
to sai dai duk da yake 'yan ƙasar sun kwana da dokin abin da jawabin na shugaban ƙasa zai kunsa, a maimakon sanyaya gwiwar jama'a, jawabin na shugaban ƙasa ya daɗa tunzura masu zanga-zangar, saboda ya kasa taɓo batutuwa da ƙorafe-ƙorafen jama'a a ra'ayin masu fashin baki irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano.
Shugaban ƙasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki, ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya. Ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da ƙasar daga halin da ya gaje ta a ciki. Babu wani abu da yi nuna wanda yake nuni da cewar an shigo wani hali na musamman, ko kuma ya ɗauki ko da guda ɗaya ne daga cikin buƙatun da masu zanga-zanga suke ta ambata ya yi magana a kansu. Za ka iya cewa akwai abin da yake na ban mamakin, akwai kuma abin da babin ba mamaki a ciki. Abin da yake ba mamaki din shine shugabanni sun saba duk wata dama da suka samu su yi magana sai ta lissafa abubuwan da suke ganin sun yi gwaninta a cikinsu. Amma abin mamakin shine ƙasa ta shiga hali irin wannan. Kwana uku babu tabbas tana tangal-tangal, a ce babu wata magana da ta nuna wannan, banda dan alfini da in nuna dan kadan na cewar ya san an yi ta'adi a wasu jihohi. To gaskiya yana nuna cewar masu yi kula da shi su masa bincike, su kuma rubuta masa bayanin da zai karanta wa 'yan kasa. Gaskiya ba su yi aikin su yanda ya kamata ba, ko dai su din ba su gane hatsarin da ake ciki da matsalar da aka shiga ba, ko kuma suna zaton za a iya kawar mata da kai, ko kuma naka tsawatar kawai, tsawa kawai ce shi kenan ya isa ka kowa ya koma ya ci gaba da ayyukansa, kan na sake ji, kan na sake gani. Suna zaton irin wannan barazanar za ta iya warware da matsalar. Labudda dai akwai kashi a bangaren waɗanda suke kula da shi, sannan shi ma kuma akwai kashi a bangaren sa da aka ba shi wannan bayanin ya iya karantawa, ga tare da ya gano cewar wannan bayanin matsala ma zai daɗa janwa ba a madadin ya warware ta. To wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga, zai iya janwowa ta daɗa habaka, ta daɗa ɗaukar lokaci, don haka ta daɗa janwo asara mai yawa, kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokradiyyar a cikin niyyarsu.
Wannan lamari dai ya sa zanga-zangar sauya sabon salo, domin ko baya ga ƙara azamar fitowa da jama'a suka yi, ciki har da wasu wurare da aka kafa dokar hana fita, masu zanga-zangar a wasu yankunan sun rirriƙe tutocin ƙasar Rasha, yayin da aka jiyo wasu suna kira ga sojoji da su zo su kwace mulki.
Mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban ƙasa mukaimai kokenmu na halin da al'umma suke ci na yunwa. Muka saurare shi aka ce zai jawabi. Yayi jawabi, yace gashi abubuwa ya faɗa wanda bamu san me yake kansu, muka rasa kai da gindin su. To wannan tutar Rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin ƙasa America za su iya ganin wannan, su iya taka shugabannin burki akan abin da suke mana, domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarin su akan mu.
Ku a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka, na ƙwato wa talaka haƙƙinsa. Shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki, domin Allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari.
Wannan sabon yanayi ya ja hankalin gwamnati, wanda har ya kai ga shugaban ƙasa jagorantar wani taron gaggawa na majalisar tsaro tare da dukkan hafsoshin tsaron ƙasar. Manjo Janar Christopher Musa, babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, ya ce kada tutar wasu ƙasashen waje a Najeriya babban laifi ne na cin amanar ƙasa.
Kasan kwanaki mun zo mai magana da shugaban ƙasa, muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a ƙasa game da wannan zanga-zanga. To duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abinda muka riga muka yi kashedi da shi, cewa akwai miyagun mutane da za su ɗauki lokacin wannan lungun su kawo ɓaci-ɓaci a cikin ƙasa. Mun ga yadda ake ƙone-ƙone abubuwa, yadda ake sace-sace a ko'ina. To yanzu mun sake zuwa kuma da shugaban ƙasa, mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka ɗauka. In mun ga cewa mun ga 'yan sanda suna kan aikinsu, mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro. Yanzu mun duba mun ga waɗansu sun ɗauki tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina, suna yawo da shi. Wannan abun ba abin da muke so ba ne, kuma ba abin da muka ƙara ba ne. Muna so mu yi wannan lokacin mu gaya ma jama'a, duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi. Za mu ɗauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so ba ne. Sa'annan mun ji kuma waɗansu suna kuka, suna kira cewa sojoji su zo su ɗauke. Babu sojan da zai tashi ya yi wani abu karɓar mulki. Demokradiyya muke so, demokradiyya kuma za mu kare. A cikin aikin da muke yi, ka ga mu dukkanmu mun fito nan tare, muna aiki tare. A kullum muna magana da juna, muna aiki mu tabbatar cewa ƙasarmu ta zama da lafiya. Kuma maganar da muka yi ma shi shugaban ƙasa, mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare. Dukkanmu muna son ƙasa, muna son demokradiyya ta ci gaba. Babu soja, babu wani da zai tashi ya yi wani abu. Bayan da 'yan sanda, tun da aka fara wannan abu 'yan sanda ke aiki, amma ya kai lokacin da sojoji ma ina ji za mu shigo, don mun ga yadda ƙuni-ƙunin ya tashi. Yanzu ka ga yadda su abubuwan da aka yi a Kano, a Kaduna, a wurare daban-daban, ba abin da ya kamata a yi ba ne a wannan ƙasar. Ballanta ne arewa, mun san cewa muna cikin matsala, ba abin da zai zo muna wani ƙuni-ƙuni. In fa akwai mutanen da 'yan farin kaya ne, kayayyakinsu ne ma aka ji aka ƙuni. Wannan sace-sacen da ake yi bai kamata ba. Muna roƙon jama'a su bari, kada su yadda wani ya tura su, don mun san cewa akwai waɗanda 'yan ta'adda da ke ciki da ke tura su, suke basu kuɗi, suke iza su cewa su je su wannan abun. In an kama su za su kuka da kansu.
To sai dai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na ganin cewa fa ya kamata a yi taka tsantsan wajen tunkarar wannan lamari na riƙe tutar ƙasashen waje.
in aka dauke shi sama fushi ne kawai in zanga-zanga suka yi kamar yanda yan NSAS suka dinga daga Twitter America IPOB da suke daga Twitter Israila idan aka dade zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da World Bank da IMF suna da hannu kuma a America suke watakila nuna fushi ne da America tunda an san ba sa ga maciji da Rasha wani dalilin a Niger da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musulamba sai suka nemo Rasha to ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna hasashen ila yammacin duniya su daure wa gwamnati gindi kuma sun juya musu baya to za su nemo Rasha to sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa Tinubu kaman yaron yammacin duniya ne kuma ya bata musu rai dan haka bari su bata wa iyayen gidansa rai ina ga za a yi garaje in aka kaurin fassara shi da cin amanar ƙasa ba lalle yaran nan sun ma san me cin amanar ƙasa ba ba lalle sun san takamakon abin da zai iya biyo baya ba kawai suna cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar Rasha ku zo mu zagi America sai kawai su karba abin cika ba yaran da suke daga tutar za abu ba suwaye suke dinka musu tutar me suke san su cimma
masana dai yana ƙara yin kira ga ɗaukar matakan da suka dace domin kare kasar ta Najeriya wacce suka ce tana fuskantar babban kalubale a halin yanzu
rayuwar ta yi tsada da yawa duk inda ka cewa mutum ya taho abinda kake son yayi zai aikata maka da shi manya-manyan wanda suka jagoranci irin wannan juyin juyi hali na duniya kamar irin in ka dauke su Chugo Bear na Bolivia ko su Mao Zedong ko su irin su Askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka rika basu dan abinda za su ci a baya bayan da in ka kalli mayakan Boko Haram sun yi amfani da same irin wannan dame in ka kalli mayakan Niger Delta sun yi amfani da irin wannan pattern din insecurity da ya gallabe mutane a arewacin Najeriya wa'annan mutanen daga cikin fatan na recruitment din su shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga ta su kuma za su iya samu abin kashewa
masu saurare annan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin a madadin dukkan abokan aiki musamman Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah jiya Talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar Iran su mai da martani ko da ko me zai biyo baya saboda kashe komandan kungiyar ta Hezbollah a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a birnin Beirut a makon jiya da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban Hamas a birnin Tehran na kasar Iran waɗannan kashe-kashe biyu wato na Fuad Shukri a kasar Lebanon da Ismail Haniyeh a kasar Iran sun dada janyo zaman dardar a gabas ta tsakiya da ƙara yiwuwar fadawa cikin cikakken yaki a yankin Ruwan sama kamar da bakin kwariya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan a daidai lokacin da kasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni 16 ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafar labarai ta AAP kenan jiya Talata Ma'aikatar tsaron Rasha jiya Talata ta ce ɗaruruwan sojojin Ukraine tare da taimakon tankokin yaki da motoci masu silke sun kai hare-hare kan yankin Kursk na kudancin Rasha inda sojojin Rasha suka tunkare su sojojin Ukraine dai basu wuce komai ba mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta sanar jiya Talata cewa gwamnan jihar Minnesota Jim Walz shine zai mata mataimakin shugaban ƙasa idan ta yi nasara wanda wannan dori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba Joe Biden yayi a matsayin wadda yake so ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kasa da bako
To ban sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da hatsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon Ghana da GMT. Za ku ji maimakin wannan shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daji Balawi da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokacin wato Mr. Charleston. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.